بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن الله تبارك وتعالى قد رتب لنا وظائف العمر في أكثر سورة من سور القرآن الكريم تحفظونها جميعا صغاركم قبل كباركم لكن العمل قاصر عن مرامها لمشاغل كثيرة من مشاغل حياة الدنيا ورد عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن هذه السورة لو لم ينزل الله تبارك وتعالى غيرها لكفت الناس فإنها سورة شاملة جميلة قصيرة أدعوكم إلى التدبر فيها وإعمالها في أيامكم فقد حوت وظائف العمر الأربعة التي هي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر قال جل شأنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حافظوا على هذه الوظائف الأربعة حافظوا على هذه الوظائف الأربعة تنالوا سعادتكم في دينكم ودنياكم وأخراكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam, I urge you just as I urge myself and as follows to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. So this sermon is a brief reflection about one of the chief chapters of the glorious Quran, very concise, precise, and straightforward. The verse contains our activities. These are the daily activities of the Muslims. These are the perpetual activities of the Muslims. These are activities that Allah reminded believers about it throughout the Quran. If we are to hold on to these activities, we will attain our bliss, we will attain tranquility in this world and in the hereafter. The chapter is very concise. We all have memorized it, but the problem is reflection on it and applying it on our daily lives. I therefore urge you and urge all of us to remember always this chapter. Allah subhanahu wa ta'ala opens it by an off with time because they are the obligations of time. all the time. Allah swear by the time and then declare that human being in a state of loss, except those who adhere strictly to these five, to these four activities, consistently, tenaciously, and to the best of our ability. The first is al-Iman. How is your Iman today? Is it authentic? Have you increased in it? Have you done any act of Iman today? And how did you do it? Is it with sincerity, or you have just done it casually as a customary activity? It has to be a deliberate, conscious activity to guard your faith and to increase it on a daily basis. The second is righteous acts. These are the acts we commit with our tongues, with our limbs, towards Allah, towards our fellow human beings, those that are very close to us, like the parents and other family members, and our neighbors, and those we meet on a daily basis. How do we relate with them? What good have you done to them? Remember, from morning to now, what good have you done deliberately in search of Allah's pleasure, in search of Allah's reward, and in saving for you lahira servants? Number third is the spread of truth and justice, and the command of people to uphold justice and truth. Did you command anybody to do anything good for himself, for the community, and for the hereafter? This morning, if you do not, this is what I am asking you and urging you to reflect on, and make sure you perform at least one act out of this four on daily basis. If all of us will adhere to this, we will be out of the state of loss that Allah subhanahu wa ta'ala swear that all mankind are in that state, except those who have perpetually maintained these four activities on their daily basis. The fourth one is also a command to peace, a command to patience. For one to maintain faith, he needs to be patient. For one to maintain a righteous act, he needs to be patient. For one to maintain truth and command people to uphold truth, he also needs to be patient. And Allah subhanahu wa ta'ala says, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي therefore urge all of us to try to preserve these four things. Make sure we have them, make sure we improve on them, and make sure we guard them from loss in our daily activities. Let us put in our daily budget that we will do something that will increase our faith, that we will add to our righteous acts, that we will command something good, whether directly through the words of mouth, or with our actions, or with our brain, and make sure that we will resist at least one temptation. We will be patient from perpetrating any act of sin, atrocity, and any act of abomination against Allah and against humanity. These are the wada'if al-umur. These are the existential obligations that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon each and every believer. May He make it easy for us to adhere to on our daily basis. Allahumma ameen. Dukkan ni abu da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Muna neman agajinsa, muna neman shiryarsa, muna neman tsarin sarkin kawo wannan mu daga mugayen ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirye shi, babu wanda ya tabbata da shi. Duk wanda Allah ya kyale shi, banda babu wanda ya kai shirye da shi. Muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanci bauta face Allah madaukakin sarki, shi kadai ke bashi da abokin tarayya. Muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ce, kamar annabawa tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tabarkin sarki da za a izo ran tashi alqiyama. Ya kuwa al'umma musulmi, ina man wasiya kamar kullum da wasiyar Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam, cewa mu tsoron Allah a dukkanin ayyukanmu a ko'ina kuma a kowane irin yanayi. Wannan shine mabudi na sama fira dunia da lahira kodon mutayu sadakarwa ce gajeruwa dangane da wata gajeruwar sura na alqur'ani mai girma wacce ta kunshi sa'ada ta kunshi lada ta kunshi fira na dunia da lahira ta kunshi ayyukan da ake bukata musulmi ya nace akan su yau da kullum ya kula da su ya habaka su domin ya samu tsira Allah madaukakin sarki duniya da lahira wannan surar mun haddace ta kananan mu kafin manyan mu wannan surar muna maimaita ta a sallolin mu na yau da kullum sai dai abinda yake karanci shine aiwatar da ita a aikace a rayuwar mu na yau da kullum da ake muke fadakar da junanmu cewa lallai a yayin da muke karanta wannan sura a kullum to ya dace mu wato ainihin lura da abinda take kunshe da shi na alkhairi a gare mu al-imam shafi'i arwaito yana cewa akwai wata sura yar gajeruwa a alqur'ani mai girma da Allah madaukakin sarki bai saukar ba da wata sura a alqur'ani sai ita da ita kadai ta wadaci mutane ta kai su zuwa ga wato ainihin tsira ta kai su zuwa ga samun yardan Allah madaukakin sarki da kuma kukuta daga wuta wutar jahannama tun a jahiliya Amr ibn al-As ya faɗa wa Musailama ibn al-Kazzab lokacin da yaje ya same shi ya tambaye shi yace to me aka saukar ma shi annabin naku kuma yanzu sai ce ai an saukar masa kwanan da wata sura wacce take gamammiya kuma kyakkyawa sura wacce take gamammiya ta gane duk wani alkhairi duniya da lahira ita ce suratul asr da Allah ya bude ta da rantsuwa ya rantse da lokaci saboda ana son ai abin da ta kunsa a kowane lokaci ta kunshi yanayi guda biyu wanda dan adam dole yana cikin su Allah madaukakin sarki ya rantse cewa lallai dan adam yana cikin yanayin hasara kowane irin dan adam yana cikin yanayin hasara ita shine yanayin na farko din ba zai fita daga wannan yanayin ba sai in yayi ko da waɗannan ayyuka guda hudu wanda ake buƙatar su a kowane lokaci a rayuwar dan adam baki da shi sa malamai suke kiran su wadaiful umr wato wajibai na rayuwa gaba ɗaya babu wani lokacin da ake buƙatar su wani lokaci ba a buƙatar su matakar kana numfashi to ana buƙatar waɗannan abubuwan guda hudu daga gare ka gurgudan iyawanka gurgudan matsayinka gurgudan inda Allah madaukakin sarki ya saka ka shine Allah yace sai kuma wanda suka yi imani to kaga shine wazifa na farko kenan wato aiki na farko da yake ba akan kowa ya zanto a kowane irin yanayi yana cikin yana tsuntuwa da imani ya kare imanin ya habaka imanin ya kuma dawwama ya tabbata akan imani qur'ani gaba dai ya kurshi sanatarwa sosai akan lalle ai imani kuma an imani a dawwama akan imani ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi bayan Allah ya yi mana shaida da imani sannan kuma ya sake ce lallai dai mu dawwama akan imani shine kulawa da imanin da kada a bar shi yayi tsatsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa imani yakan yi tsatsa a zuciyar mu'mini kamar yadda tufafi yake yin tsatsa yaya za a kula da imani kada ya tsatsa shine yawaita ambaton Allah madaukakin sarki yawaita ayyuka na imani sannan kare imanin daga duk wani abu wanda zai iya kawo masa barazana ko cikas abu na biyu shine kyakkyawan aiki kyawun ayyuka sun kunshi waɗannan manya-manyan farilloli da muke yi na addini da duk wani kyakkyawan aiki wanda Allah ya yarda da shi ya yi umarni da shi tsakanin mu da shi Allah madaukakin sarki ko tsakanin mu da ababan halitta ababan halittar nan sun da waɗanda muka fi kusanci zuwa gare su iyayenmu iyalanmu ƴaƴanmu ƴan uwanmu danginmu sannan zuwa makwabtanmu zuwa waɗanda muke hulɗa da su yau da kullum musulmi da wanda ba musulmi ba da wato ainihin mutum da waɗanda ba mutum ba dabbobi wanda Allah madaukakin sarki ya halitta ka tabbatar cewa alakarka da waɗannan ya zanto alaka ce kyakkyawa, ya zanto kai wani aiki na alkhairi a kullum, imma izuwa ga Allah madaukakin sarki ko izuwa ga abun halittar Allah madaukakin sarki. Wannan hanyoyin su suna da matukar yawa, kaga cewa ka ji zubshi da'a ka kuma nisaci duk wani abu wanda yake sabo ne ko rashin kirki ko rashin kyautatawa. Abu na uku shine umartan juna da tsayuwa bisa kan gaskiya. Wannan shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah madaukakin sarki ya ce wannan abu na daga cikin dalilai da ya halaka banu Isra'il, rashin kulawa da umartan juna da tsayuwa akan gaskiya da nisantan ƙarya da duk wani abu wanda yake mummuna. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce ya tayar da mu, ya mayar da mu mafi alkhairin al'umma ne saboda mu wannan aiki na al'amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Daga safe ya yau zuwa yanzu, wani umarni kai ma wani da ya aikata da alkhairi shine umarni da gaskiya, wani gaskiya kai umarni da shi, wani gaskiya ka tare, wani gaskiya ka kare, wani gaskiya ka hana a boye. Lallai yana daga cikin ayyuka na yau da kullum ka tsare gaskiya, ka tabbatar da gaskiya, kuma ka faɗi gaskiya. Kamar da mawaƙin Hausa yake cewa in zaka faɗa faɗi gaskiya komai saka ja maka kariya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in zaka yi magana to ka faɗi alkhairi, duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi ko ko ya shiru. Duk abin da zamu yi umarni da shi mu tabbatar gaskiya ne, haka nan duk abin da zamu yi hani da shi mu tabbatar mummuna ne. Sai abu na ƙarshe shine yin wasici ma juna bisa haƙuri. Haƙuri sai na Ali yake cewa as-sabru min al-iman kar-ra'si min al-jasad. Haƙuri dangane da imani kamar kai ne a wato ainihin gangan jiki, idan babu kai babu ciki. Haka nan idan babu haƙuri ba za a iya dawama akan imani ba, ba za a iya dawama akan kyakkyawan aiki ba, haka nan ba za a iya rubo da gaskiya da umri da gaskiya ba. Don haka kowa dole ya zanto ya kurkuntar da kansa daga duk wani abu wanda zai zayyana masa barin imani ko ya rage masa imaninsa ko ya hana shi kyakkyawan aiki ko ya hana shi dogewa akan gaskiya. Dole mu zanto a kullum muna lissuwa da waɗannan abubuwa guda hudu, in muka yi haka za mu samu alkhairin duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan waɗannan ayyuka, ya nisantar da mu da duk wani abin da zai nisantar da mu daga gare su, ya ba mu lafiya da zama lafiya. Wannan jami'a Allah ya ci gaba da kare mana ita, ya jagoranci mu shuwagabanninta, ya tabbatar da su da turba na sala'a, turba na inganci, turba na nagarta. Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan gari namu, ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan jiha tamu, ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu, ya ingata mu, ingata mana shugabanninmu, ya kawar mana da kowane irin hau da kowane irin mummunan abu. Allah madaukakin sarki ya kara mana zaman lafiya. Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani, ya wadata mana da cewa ayyuka, ya wadata mu da tsayuwa akan gaskiya da haƙuri da hakurkwatar da juna akan biyayya gare shi da kyautata ma juna. Innahu ala zalika qadir. Ijabati ya taqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Qumu ila salatikum yarhamkum.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.